أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بها كبركم رسالوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيقبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء السعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. وأنا شيني مجلسينا أريد همسن دبيو muna 28 ga watan Shawwal, hijira daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 15 ga watan Hudu a kalandar Bature 2026. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun tsaya ko ƙarshen karatu na shakhsiyya ta 54, shine Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu. Yau insha Allah za mu tashi kan shakhsiyya ta 55, shine Zaidu bin Sabit. Zaidu bin Sabit shine malam yake mai take da Sheikhul Muqri'in, malamin duk wanda yake karanta Al-Qur'ani, malamin gangaren, malamin masanin Al-Qur'ani. Kasancewar malam zai mana bayani a irin gudunmuwa da Zaidu ya bada wurin hada wannan Alƙur'anin, kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni, in za ku dauki Qur'ani ku dauke su ta wa'ansu mutane guda kaza, guda bakwai. Da kwai riwayi wanda suka zo guda biyu, guda uku, guda hudu, guda bakwai, a cikin su da kwai Zaid bin Sabit, yadda Allah ya tabbata a gare shi. To nan malam ya mai take da ba wani abu wanda ya kai mahimmanci a cikin wannan addinin namu wanda Ubangiji ya ba wa manzanmu, ya ba wa al'ummanmu sama da wannan Alƙur'ani. Duk wanda kuma Allah ya bashi Alƙur'ani, to ya bashi haske akan haske, nuruna ala nuri. Shi wannan Alƙur'anin haske ne akan haske. To duk wanda Allah ya bashi Qur'ani, to Allah ya nufate shi da abu wata gaggarumar kyauta wadda ka tara mutum dubu da killar ka samu mutum ɗaya wanda Ubangiji ya mai wannan bayyana. Al'amari ne wanda sai ka huta daga cikin mutanenka, ko ka huta daga cikin dangi wanda suke harka ta almajirci, zaka san lalle kai ma Ubangiji ya maka wata baiwa wadda da za a tara mutum 100 kaza ko mutum 1000, da wahala za ka samu ɗaya ya hudo hannun shi ya ce lalle ni na harkace Alƙur'ani. Kuma ba wani abu wanda ya kai gata kamar a ce ka harkace Alƙur'ani, kuma ka san abin da Alƙur'ani yake maka bayani a cikin shi. Kana karantawa, kana mu'ayasha abinda Ubangiji yake maka zance a cikin shi. Shi ne malam yake bayyana mana, yake cewa wannan malami, wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, malamin malamai shi ne innahul imamul kabir, lalle jagora ne wanda yake babba a cikin jagorori, Sheikhul Muqri'ina, lattijo na masu karanta Alƙur'ani. Duk wani wanda yake karanta Alƙur'ani, to malamin shi yake. Wal fardiyin, duk wani wanda yake rabon gado, to ina malamin shi? Ya zo wurin Zaid bin Sabit. Kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai wannan take, duk wanda yake son koyar rabon gado, to ya koma zuwa ga ilimin Zaid bin Sabit. A cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda Allah ya, kamar yadda malam mai rahabiya yake bayyana, yake cewa wa khussa Zaid bil fara'idi, duk wani kowa zaka ga wani an kebance shi da kaza cikin sahabban manzo Allah, wani shi ma an kebance shi da kaza, shi Zaid bin Sabit an kebance shi da sanin ilimin rabon gado. kuma ilimin rabon gado mun sani ilimi ne wanda yake da makura ta tsada a cikin ilimin muka daga cikin ilimin muka wanda ake karanta kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana farkon ilimin da za a dauke daga saman doran kasa shine ilimin rabon gado ka kuka juriya he ka ga malami ka tambaye shi akan mas'ala ta rabon gado ba zai iya hudi maka wani abu akan ta ba kuma yanzu irin yanayin da muke ciki kenan zaka samu wani ya amshi sunan malami amma dai da zaka tsaya tsare shi ka ce wai mas'ala ta rabon gado wani ya mutu ya bar wani da wacce da wancan da wancan da wancan yaya yanayin rabon gadon sai yake yana ce maka ka tai ka tambayi wa ansu malamai ka tai ka tambaya kalla ma zaka samu malamin da zai tsaya maka bayani akan mas'ala ta rabon gado saboda ilimi ne wanda mafi yawa zaka ga an wohintar da shi saboda ba a bukatuwa da shi sosai shi kuma ba abin da aka yi bukata sama da rabon gado da zaran mutun ya rasu to abubuwa guda hudu suke bibiyar shi shine a shirya shi a shirya shi a kai shi abin ne shi a zartar da wasiyyar shi a raba gadon shi wannan abubuwan guda hudu sune tajhizuhu wa mu'unatuhu thumma ba'da dhalika tanfizu wasiyyatuhu thumma tawrisuhu thumma mirasu wannan abubuwan guda hudu da zara an ce wani ya mutu to gado yana ɗaya daga cikin abubuwan da haƙƙin shi wanda suke rataye da shi a raba abin da ya bari a ba kowa magada abin da yake haƙƙin shi daga cikin wannan dukiya wannan Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin malumma ko yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda Ubangiji ya ba su baiwa ta sanin ilimin rabon gado ya ce muftil madina yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman garin madina wanda suke yin fatawa abu sa'id baban sa'id wa abu kharija khazraji al-ansari kuma baban abu kharija wane ne abu kharija yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai guda huɗu guda bakwai wanda suka yi fincinkau a cikin tabi'ai wanda suka yi kowa sanin fiqh sanin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine da na Zaid bin Harith shi san ya ake danganta shi da shi saboda ya kwashi ilimi a wurin baban shi Zaid bin Harith wannan kharija bin Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ga an aiye shi a khilafa ta Usman bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi tabi'i ne daga cikin tabi'ai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan dukkan wannan fadaloli wanda Zaid bin Harith yake da malai yake cewa katibul wahyi marubucin wannan wahayi ne wahayin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin wanda manzo Allah yake sanyawa a kiraya su zo su rubuta wa abinda aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga wannan alqur'ani to kaga wannan shi ma ba karamin daraja bace ba a ce wane yana ɗaya daga cikin marubuta wahayi marubucin wahayi kuma waye zai maka shifta manzo Allah ne zai mai shifta ya rubuta ne wannan abin da aka sauka mai daga wahayi ka leka ka girman kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girman abin da yake rubutawa akan allo ko kuma akan wata ko kuma akan akan karfata ta kashi na karfata haka Zaid bin Sabit yake fafutuka wurin rubuta wa'ayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamar daraja bace ba wanda Ubangiji yake banci Zaid da ita ba yarda Allah shi tabbata a gare shi malai yake cewa wa kana min hamalatil hujja Zaid bin Sabit yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da riko da al-hujja al-hujja shine al-Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce maka wani min hamilil hujja wani yana ɗaya daga cikin marka madauka hujja shine al-Qur'ani da sunna kenan sai ya riga ya harkace su a cikin sabon manzo Allah in kana neman waɗanda suka harkace al-Qur'ani 100% har da dukkan to Zaid bin Sabit yana cikin su haka in kana neman wanda suka harkace sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabbai to Zaid bin Haritha yana ɗaya daga cikin su yace wa kana Umar bin al-Khattab yastakhlifuhu idha hajja ala al-Madina Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance shi yana jagorantar da shi idan ya tashi tahiyya aikin haji ya kasance shine yanzu wali ko shine hakimi shine na'ibul amir a garin Madina shi yake kula da dukkan al'amari na siyasa na ilimi na jago na sallah na fatawa dukkan shi Zaid bin Haritha shi yake kula da wannan kaga wannan ita ma ba karamin daraja bace ba a ce kai jagoran khalifan mummunai head quarter shi capital din shi idan ya tashi bulaguro yana sanya ka ka kasance kai kake jagorantar gari har zuwa lokacin da zai dawo malaike cewa huwa alladhi tawalla qismatul ghanaim yawm al-yarmuka lokacin da aka fafata yaƙi na al-yarmuka da rumawa al-bizantiyya a lokacin ina kyautar sai wa kwana na biyar a cikin daga watan Rajab shekara ta 15 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina lokacin khalifancin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da aka tayi aka samu nasara a yakin da aka fafata da Rumawa Abu kalkashin jagorancin Abu Ubaida bin Jarrah da Khalid bin Walid suna daya daga cikin wanda suke assistant commander na yaki Abu Ubaida bin Jarrah ya kasance Zaid bin Sabit shi aka dauki wannan dukiya ta ganima aka bashi ya raba ta ga dukkan wanda ya cancanta a bashi wannan dukiya ta ganima yace wa kana ahdul azkiya yana daya daga cikin zakakurai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce wani zaki ne shine zakakurin dan adam zakakurin mutum wanda shi komai ya iya duk abin da zaka sa shi sai ya nuna maka shi kwararre ne akan shi yake cewa to yana daya daga cikin waɗanda suke zakakurai daga cikin sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi malai kawo mana wani wata kissa yake cewa falamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hijira daga garin Makka zuwa Madina aslama zaidun zaid bin sabit a lokacin nan ya musulunta kaga ni shiga musuluncin shi ba wai shiga bane ba sabiqun al-awwalun ba a yayin aka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina hamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin Madina a wannan lokacin Zaid bin Harisa Allah ya kaddara ne ya shirye shi da shi ga wannan haske na addinin musulunci ya musulunta a wannan lokacin malai yake cewa huwa ibnu 11 sana yana dan shekara 11 katal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina Zaid bin Harisa ya musulunta kaga su a cikin addinin musuluncin ma sun kama shi da karfin su kuma sun yi wa wannan addinin abinda din ya dace su yi wa su ba da gudunmuwa karkashin wannan addinin yake cewa yana dan shekara 11 ya musulunta a wannan lokacin fa amarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yata'allama khatt al-yahud manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya umurce shi da ya tahiyya koyi zane ko rubutu na yahudawa yana dan shekara 11 kaga wannan shi ke nuna maka in jagora ya tashi ayyana wata muhimma ba shekarun kaza aleka ba ba gidanku za a leka ba ba kai wane ne za a leka ba a'a wata irin gudunmuwa zaka iya ba mu wata irin gudunmuwa zaka iya ba kasarka wata irin gudunmuwa zaka iya ba addininka ba ruwanmu da kai wane ne shekarun ka nawa ne a'a ya iya ya cancanta amsaka ta shine yake cewa a shekara 11 manzo Allah bai leka ba Abubakar ba bai leka ba Ja'far ba bai leka ba sauran ƴan uwa ba Ali bin Abi Talib ba wanda suke kusanci tare da shi sai ya ce ka ganka kai Zaid bin Sabit ka tashi ka tahi cikin Yahudawa ka tai ka koyi yaran su ka koyi rubutun su ka zo da mu amfani da kai yake cewa an ya ta'allama khatt al-yahud manzo Allah ya umurce shi ya koyi rubutu na Yahudawa ya qara' lahum kutubahum diddam ya ringa karanta wa sakonni wanda Yahudawa suke aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin da yasa ya manzo Allah yake cewa fa inni la amun lalle ni ba na amuntuwa da Yahudawa mutane ne wanda suna iya yuharrifuna al-kalma min ba'di mawadhi'ihi suna iya wa su canza akalan zance ko kuma a'a abinda aka umurta su rubuta sai su tauye ko kuma abinda manzon Allah ya umurce su karanta mai su tauye su kodi mai abinda yake cikin sa yanzu ai mu aminta da su shine namu ya tahiyya koya idan ya koya yazo to mun aminci da su duk abinda aka shiga aka huta namu yana da ilimi a cikin shi ya san abinda aka rubuta kuma mun ma idan mun fadi mai mun ce mai ya rubuta aika ba zai rage ba kuma ba zai kara ba abinda aka mun ka umurce shi shi za ya rubuta shi za aika shine ya kawo mana al-kharija an abihi riwaya daga kharija an abihi daga baban shi Zaid bin Thabit qala yake cewa ata biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muqaddamat al-madina wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan na musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ni gaban garin Madina fa qal sai suke cewa mutanen da muke tattare da su tare da manzo Allah sai suke cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah haza hulamun min bani najjar ai wannan matashi ne daga kabilar bani najjar wa kad qara'a mimma anzala alayka sab'a sura sab'a sura yake cewa kuma baya da haka ka ganshi yaro ne amma dai ya hardace sura 17 daga cikin abin da aka karanta mai ne daga alqur'ani a ga wannan me yake nunawa yaron zakakuri ne yana da kagin harda kuma irin wannan abubuwan abu ne na alfahari ba koye irin wannan ni'imar ba ake yi ba ya zo kamun ne daga daga bakin manzon Allah an karanta ne sura guda 17 ya riga ya harbace su shi ne ake bayyana wa manzon Allah labarin Zaid bin Sabit a wannan wani shekarar nashi shekara 11 kasance wanda mu sani alqur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke bada wahala wa harbacewa shekara nawa Umar yayi shekara 7 kusan shekara 7 yayi bai harbace suratul baqara ba bai harbace hawwa ni ba ya mamuta shekara 7 ari alhamdulillah irin fadala wanda ubangiji yake yi mana ka zo ka sanya yaro gaba shekara uku ya yi da samu ka harda alqur'ani ka sanya mutun gaba a shekara guda in ba shi da wani shagali yana iya harce alqur'ani latija mai shekara 60 da wayan kai ya zo a shekara 4 ko kasa da shekara 4 ya harce alqur'ani a gaban mu aka kalli abu ne wanda yanayin da'in da yanzu da ka same shi ma ina yake a rubuce hatta da nan shekaru 30 da suka bude suka ja baya 30 zuwa 40 ka samu alqur'ani ka tokam inci ya kasance mallakinka ai wannan abu alfahari ne amma dai yanzu ka ga alqur'anin ko ina ka same shi ka dauka ka karanta kara da waya ka bude ka karanta kaga wannan irin sauki ne wanda Allah ya kawo a wannan lokaci haka ne ya kamata ka harbace harbar nan kuma za ta maka gata a gobe kiyama kuma ta maka anan duniya a nan duniya kaga duk inda ka zo an san da kai innan ma'arbaci ne to kai ne kai cancanta ka jagoranci mutane ka kai su zuwa ga ubangijinsu haka shi ba wannan wata fadala ce wanda duk da babu wani nasi wanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a irin fadala wanda liman zai samu idan ya limanci mutane kasancewar mai limancin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ya bayyana mana irin fadala wanda ladani za ya samu to idan ladani ya samu wannan fadalar fa ma zannukum bil imani ya kake tunanin shi limami za ya samu kaga wannan fadala ce ka huto a matsayinka na maharracin alqur'ani ka sani kana da wata baiwa wanda ubangiji ya maka wanda ta sha bamban da baiwa da wani dan ma al'amarin ubangiji nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya kowa an raba an bashi wani yana da dukiya wani yana da ilimi na addini wani yana da ilimi na boko kowa da rabon shi amma dai me ake so su ake yi a gamu duka a taimaka wa wannan addini wannan shi ne kuma zai sanya mu wanye game da duniyar mu da gobe kiyawan mu lafiya to shi ne nan wannan abun mamaki yaro dan shekara 11 abinda wa'ansu ba su yi ba ya riga ya harace surorin guda 17 daga cikin abinda aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne a wannan lokacin fa qara'tu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ibn sabi yake cewa sai na karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan surori guda 17 wanda aka saukar ne fa ajabahu zalika wannan abin da bai wa manzo Allah mamaki yaro dan karami shekara 17 ko shekara 11 bai gani ba la barin abinda aka saukar mini yaji daga bakin wani ya harbace kuma yanzu gashi nan yana karanta mini kamar yanda aka saukar mini abin ban mamaki ne yake cewa wa qala sai yake cewa kuma wannan yana ɗaya daga cikin tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya ji alqur'ani daga bakin wani kamar kai ne ka rubuta littafinka da ka rubuta littafinka sai ka ga wani ya saya yana karantawa ko kuma ya zo cikin fage yana istishhadi yana cewa ai a littafi kaza na wani ya ce kaza ya ce kaza ai a lokacin nan ji zakai kamar ana iza maka wuta a cikin kai ji zakai kai innan ba rawa sa bane ba to ina to ga alqur'ani an sabakar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani yana karanta shi kaga ai an samu natija abinda ake son an same shi kamar yanda yawa kana da Abdullahi ibn Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana suna zabne yace wa Abdullahi ibn Mas'ud karanta mini alqur'ani wanda shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hakkin shi wanda yake so ya ji alqur'ani kamar yanda aka san ko shi an yi shirf yace ya tafi ji karatun Abdullahi ibn Mas'ud ibn ummi ama yace na fara karantawa manzo Allah harkon suratul nisa'i ina karantawa asida nazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai ake taba ni ake dan zungura tiki wannan guyuwata yace da na daga kai kurmi na ga manzo Allah yana zubar da hawaye yake cewa hasbuka yi tambaye shi yace manzo Allah ya za a yi karanta maka alqur'ani kuma kai aka saba karo alqur'ani manzo Allah yace ina so ne in ji shi daga wani da to kaga shine nan Abdullahi wannan Zaid bin Sabit yake cewa karanta wa manzo Allah wannan surori da na harbace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi mamaki iya mamaki yace abin nan ya burge shi iya burgewa wa qala sai yake cewa ya Zaid ya kai Zaidu ta'allam li kitaba yahudi yake cewa ya kai Zaidu ka koyan mini littahin yahudawa yana nihin yaren yahudawa su kuma yahudawa wane yare ne suke yi shi ne yaren siryaniya a wannan ya a wannan lokaci ya shi ne yaren siryaniya wanda shi ne hanyar da suke yi yake cewa zaid ta'allam li kitaba yahudi ya kai zaidu ka tahi ka koyan muni yaren yahudawa fa inni wallahi ma amanuhum ala kitabi yace wallahi ni ban taba amintuwa ba akan wasiƙoƙi da ake kawo muni na wannan yahudawa kasancewar bakka da baka sani ba idan an aiko maka risala ko wasiƙa wajibi ne ka nemi wanda ya sani ya karanta maka dan ka fahimci abin da yake cikin ta to waye ya iya yara a cikin mutanen garin Madina kafinsu ba wanda ya iya wannan yara kafin waɗanda suka yi imani da manzo Allah ba wanda ya iya wannan yara ya za a yi kenan tilas a yi isti'ana da kahuri a zo shi kuma wannan addini ya baka dama manzo Allah ya yi isti'ana da kahurai a wurare daban-daban wurin kasuwanci wurin jingina wurin eclairer wanda zai shiryar da shi zuwa ga hanya kaga ibnu wannan ibnu urayka aqita sa wannan ɗaya daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya kasance ya suka yi jinga ya biya shi ya kasance shine dalilin shi wanda zai shiryar da shi akan hanya zuwa garin Madina kaga kahuri ne mushriki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amunta da shi ya biya ya wannan imme yanzu idan ka dauki ba yahuda ko kahurin mushrikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina a wurin shi yana sayar da kayan yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin Hunain manzo Allah ya zo ya nemi isti'ana a wurin shi yace ka jingina mun kayan yakin ka wanda zan tafi in yake in dawo maka da su yace a ariyatan amudiya yake cewa balhiya ariya yace jingina ce ko kuma manzo Allah wadi'a ce yace a jingina ce zan tafi in dawo me da mayar maka kayan ka ga abin da uwa muka jingina kaga duka wannan isti'ada bangaren babu shari'a kada iya isti'ada ka nemi agaji kai mu'amala da wanda yake ba musulmi ba to amma dai kuma mas'ala ta yahudawa mutane ne wanda suke fituru mutane ne wanda ubangiji ma basu bari ba he da suka mai ƙarya to ina to ga wani wanda ba ubangiji ba cikin ya a kullun ka rinka daukar mi'yari mutumin da za ka yi mu'amala da shi yaya mu'amala shi da wanda yake sama da kai shine kamar kullum abin da muke bayyanawa kai dauki misalin yahudawa sun yi wa ubangiji ƙarya ya za a yi ba samu ba annabi ƙarya ba ka dauki misalin shi'a sun yi wa manzan Allah ko iyallan gidan manzan Allah ƙarya sun zagi waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tunkaho da su daga cikin sahabban shi to ina ga kai ba za su maka abinda ya huta wannan sanya a kullum in za ka yi mu'amala ka leƙa ka gani shi wannan wanda za mu yi mu'amala da shi ya mu'amala shi take da wanda ya hini mutunci da wanda ya hini girma a wurin shi shine nan yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ban taba amintuwa ba ko ban amintu ba akan littattafan da suke aiko muni wanda za a turo ya zo ya muni fassara yumkin yana yiwa ya ƙara daga cikin abin da aka bayyana muni ko aka rubuta a cikin wasiƙa ko kuma ya rage wani abu ko kuma ya faɗi muni wani abu wanda ba shi ba saboda ban sani ba wannan kuma abu ne wanda yake na ilimin duniya wanda baya cikin majalisin wahayi shine yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni in tahi in koyi wannan yare na yahudawa shine yaren siryaniya dalilin bin amintu ba akan abin da suke aiko muni ba wanda zai zo ya muni bayani akan abin da yake rubuce qala zaid bin harith yake cewa fa ta'allamtuhu sai na koyi wannan yaren fama madali nisfa shahrin hatta hadiqtahu yace ba ai ba rabin wata bin shude ba yace har sai da na riga na koyi wannan yaren kuma na tabbatu ko na kware akan wannan yaren rabin wata yaren siryaniya yana ɗaya daga cikin yare wanda suke masu wahala a duniya rabin wata kwana 15 zuwa kwana 17 yace ya riga ya shinye wannan yaren yace kuma haziqtahu kuma na riga na zamanto gwani a cikin yaren na iya rubutu na iya karantawa aga wannan shi yake nuna maka wannan bawan Allah baiwa gare shi haziki ne daga cikin haziƙai
shine kamar yanda malai mana matashi yake cewa kana ahadul azkiya, yana ɗaya daga cikin mutanen da suke zuka ƙorai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa wa kuntu aktubu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kataba ilayya, yace na kasance ina rubutawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaran idan aka mai wasika a mayar musu da yaran su, wannan yaran siryaniya nake zauwa in rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya a mayar musu da abin da suka yi. Wannan hadisin Imam Ahmad ya hutar da shi isnadi ne wanda yake ingantacce. Qala Zaid bin Thabit yake cewa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wacin riwaya ce ta Imam Bukhari, wannan riwaya ta bi ita ce wanda Imam Ahmad ya hutar da ita a cikin musnad din shi. Qala Zaid yake cewa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da na karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan surori na daga Al-Qur'ani, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake hudi mani yake tambaya ta dalilin ya ga irin hazaƙata, yake cewa a tuhsinu siryaniya, ya kai Zaid ka iya yaran siryaniya? Qultu, sai nake cewa la, a'a manzo Allah bin iya ba. Qala, sai yake cewa fata'allamha, ka tahi ka koyi wannan yaran. Yace fata'allamtuha fi 17 fi 17 yawman, yace sai na tahi na koyi wannan yaran a cikin kwana 17. Kaka ce a wai yaran da ya koya kurum a iya zance ne ya koya, a har iya rubutu ya koya a cikin wannan kwana 17. Akwai riwaya ya ce yayi kwana 6 yana koyan magana, yayi kwana 6 yana koyan rubutu, ya kare lisani. A wata riwaya kwana 7 da kwana 6. Riwayoyi dai sun zo, kaga wacin ya ce maka rabin wata kuma shine kwana 15. A wannan riwaya ta Imam Ahmad kuma ya ce maka kwana 17. وفي رواية أو رواية أنه قال للي زيد بن ثابت يناتيوا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود. من زال الله صلى الله عليه وسلم يا أمرتيني انتهي أمكو يرمي yaren Yahudawa shine siryaniya. Fa kala, yake cewa inni wallahi ma amanu yahuda ala kitabin, yace wallahi ni ban taba amuntuwa ba da Yahudawa akan wasika wanda ake turo mini, saboda irin hali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani akan Yahudawa. Kaga shine zai wadi maka katsuwa Yahudawa, kamar yadda Ubangiji ya saba karme kamun a aiko ka ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum, sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ɗiyan da suka aiwa daga cikin su. Amma dai falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin, lokacin da yazo suka tabbatar lalle wannan shine annabin karshen zamani, dalili bai huto a dangin mu ba, dalili in muka ce mun yi imani da shi mu yanzu mun za mu koma ƙasa, shi shine a sama Larabawa, shine a sama mu, kafaru bihi, sai suka kafurce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fala'natullahi 'alal kafirin, tsinuwa Allah ta tabbata ga wanda suka kafurewa wannan manzo wanda aka aika. Ka gani bi samashtaru bihi anfusuhum, karantar da Allah wa darai akan wani abin da bai taka kara ya karya ba, bayan kun riga kun yi gaskiya kuka sayar da imaninku akan wani abu wanda yake na rayuwar duniya, daukaka a ba dan gidanmu bane ba, ba dan danginmu bane ba, ba dan kabilanmu bane ba, ita gaskiya idan ta zo ba jin waye ya zo da ita, kurum gaskiya ake kalla a dauka ai amfani da ita. Shine kuma da mutane da zan fahimta haka a rayuwa, wallahi ga kowa ya huta, ba ruwana da wane ne gaskiyar mukewa, ya zo da ita lalle gaskiya ce, to mun riƙe ta a yi bisa da za mu yi aiki da ita. Shine kullum kiran da malai yake yi, ai ahlus sunna idan ya ce muku ku zo ku yi imani da Alƙur'ani da sunna ingantatta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa menene lahinci, yace kai ko fafaro mu yanzu yake cewa ku yi imani da Allah, ya ku musulmai ku yi imani da Alƙur'anin da aka saukar muku, ku yi imani da manzon da aka aika muku, yace menene lahinci, ba gaskiya ba ce ya hudi muku ba. Haka mutumin kirki, mutumin arziki na fada Fir'auna, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yakun kadiban fa alayhi kadhib wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab. Fir'auna akama wannan nasiha shi ma ya karba, yace to wannan miye ne, ya ce baka muni daidai ba, gaskiya ce
in ta zo in kaga ka iya amfani da ita kai amfani da ita in kaga baka iya amfani da ita ba ka sha ma kanka lafiya amma dai ka tsamban wanda yazo da gaskiya to wannan wani abu ne shi ba maka wani abu ne wanda yake da wani shi kuma wanda yazo da gaskiya in dai addini ne bangaren alqur'ani ne da sunna ta manzon Allah ko abin da ya shafi addini ne to ka tabbatar yana da kariya kamar yanda ubangiji ya ba wa annabawan shi kariya inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad alqawli ne alwashi ne ubangiji ya dauka tabbas zai kiyaye duk wani wanda yake isar da sako na manzon Allah ba wani wanda yake isa cutar sa shi wannan alwashi ne wanda ubangiji ya dauka wa manzannin shi haka da wanda suka dauki aikin manzannin shi suke aiwatarwa gaskiya ce yazo in ƙarya yake ku shafa mai lafiya in abin da yazo muku da shi gaskiya ne to tabbas ku tabbata zai same ku wannan fir'auna aka yi wa haka amma dai zaka gani ubangiji bai mana bayani ba akan lalle fir'auna ya tsangwame wannan mutumin ko kuma ɗan fada shi sun tsangwame shi an zo da gaskiya kai amfani da ita bar ruwanka wane ne yazo da gaskiya wane ne in dai gaskiya ce ka tabbatar da gaskiya ce ka rike da hannu biyu kai amfani da ita za ta maka amfani a duniyar ka haka gobe kiyama ka za ta maka amfani Allah da tabbata yake cewa fa ma marra bi nisfu shahrin hatta ta'allamtuhu lahu yace rabin wata bai shude ba har sai da na koyi wannan yare na siryaniya rubutu da karantawa kala yake cewa falamma ta'allamtu lokacin da na koyi wannan yare kana idza kataba ila yahudin katabtu ilayhim ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi rubuta wa yahudawa wata wasika yace ni ake kirawowa ga rubuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wasika wa idza katabu ilayhi haka yahudawa idan suka rubuto wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasika yace qara'tu lahu kutubahum zan karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wasika wanda suka tubo ne kaga ai an magance babban matsala wanda in ma su yaudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta namu ya koya shikenan mun amuntu da wannan yahudawa qultu yake cewa wa haka da yunabbihuna annabiyyu sallallahu alaihi wasallama li mukhattatati hukama'i shahiyuna yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadakartar da mu akan tsare-tsare na yahudawa fa innahum yunkuruna bihadhihi al-umma min bidayati wiladatiha sun kasance suna yiwa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makirci tun lokacin da aka aiko da manzo Allah ko tun lokacin da wannan al'umma ta fara bubuga ko ta fara ta'sisin daula aka fara samun ita ta musulunci tun wannan lokacin wannan yahudawa suka yi fara yiwa wannan addini na musulunci makirci kasancewar duk abin da ya wakana a garin Makka to wannan yahudawa bisu da hannu a cikin shi saboda su a wannan lokacin jita-jita ne suke ji akan lalle annabin karshen zamani ya zo bisu ganshi ba bisu san ba yayin shi yake ba sai lokacin da ya zo garin Madina a lokacin nan suka tabbatar eh lalle shine wannan annabi min ya kawo su garin Madina shine jiran wannan annabin na ƙarshen zamani saboda suna da yakinin ba wani annabi wanda ya kai wannan annabin daraja shine cikamakon annabawa shine jagora na dukkan annabawa wanda suka shude da manzanni sun san ina zai wuto sun san a garin wanda zai wuto ko a garin da zai bayyana shine garin da yake da yawan dabilai a duk duniya ko a wannan lokacin ba inda yake da yawan dabilai in ba garin Madina ba suka zo kewayen garin Madina daga nan har zuwa Sakhaiba suka zo suka zamna a nan suna tunanin tabbas annabin karshen zamanin kamar yadda aka hudi musu a cikin At-Taura da Injila kamar yadda aka hudi musu a cikin At-Taura annabin nan zai fito a wannan lokaci suka zo suna jira lokacin kuma da yazo suka gani ba a gida bai fito ba kafaru bi sai suka kafurce wannan annabi wallahu min wara'ihim muhit Allah yace kuma duk abin da suke kullawa to ubangiji wa ya riga ya zabe musu wayan kuruna wayan kurla suna nan suna iza bakircin su to ubangiji yana nan ya zai musu zisu ma ba zisu yi wa musulmai kankara ubangiji kuma zai musu kan itace sai gaba ta ga malamin yake cewa katib ruwai wannan ɗaya daga cikin manya-manyan manƙaba fadala ta wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yana ɗaya daga cikin marubuta wahayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye yake rubuta wahayi mun sani al'umma a wancan lokacin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawanta ummiya ce bobawa ce bata san rubutu ba bata san karatu ba
da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokacin kalla ba ka samu wanda ya iya rubutu ya iya karantawa to a cikin waɗannan ne suwaye aka tace aka tankare aka amintu da su aka yarda su zo su rubuta wannan babban amana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kaffa kaffa daga an sabu karme ya maimaita dan ya hardace ai a farko al'amari inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashi'at la tuharrik hazwa inna illa tuharrik bihi lisanaka litahjala bi inna alayna jam'ahu wa qur'ana a farko al'amari manzo Allah ana sabu karme da wa'ayi yana maimaitawa ana hudu yana maimaitawa dan kai manta abinda ake sabu karme yace inna sanulqi alayka qawlan saqila dalili zance ne ko wani abu ne wanda yake mai yauni za mu dosa maka a cikin zuciyarka za mu sabkar maka shine aka mai daga baya aka mai misangar la tuharrika bihi lisanaka daga yau idan ana maka wa'ayi ka saurara kurin kashi kada ka ringa daga bakinka kada ka ringa mutsa bakinka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu ka dau alwashin za mu hada maka wannan qur'ana kuma za mu bayyana maka ma'ani to wannan al'amarin da aka sauko su waye za su rubuta wa abin mashi in ba a amince da kai ba hatta da kiran sallah an ce sai amintacce to ina ga wanda alqur'anin da aka sauka shine yana ɗaya daga cikin waɗanda suke rubuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malai yake cewa nana hadha as-sahabi sharfa kitabati wahyi as-sama'i yace wannan sahabi Zaid bin Sabit ya samu wannan tagomashi wannan gata wannan daukaka shine rubuta wahayin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga sama mun san menene wahayi mun san wahayin ma Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ubangiji sai ne tankade ya rauraye a cikin mala'ikun ma aka zabo mala'ika jibril aka sanya shi ne amirul wahayi a cikin mutane aka tankade aka rairaye aka zabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zabe shi ya kasance shi ne za ba wannan babban mu'jiza gagaraba don ta wannan alqur'ani to kaga wanda zai rubuta shi ma ka tabbatar ubangiji sai ne tankade ya rairaye ya zabe shi Abdullahi bin Mas'ud yadda Allah shi tabbata a gare shi yana bayyana mana yake cewa Allah sai da ya riga yayi duba a cikin dukkan wata halitta dan adam ne daga annabi Adam har zuwa ƙarshen wanda za a zo duniya za a yiwa yace ya leka zakatan kowa da kowa yaga babu wata zuciya wadda take tsarkakakka wadda ta cancanta ta dace a gama ta da wannan annabcin a gama ta da wannan manzancin a gama ta kasance ita ce jagora ta dukkan annabawa da manzanni wanda suka gabata ya kasance shine badadi na Ubangiji ya kasance shi za a sabkarwa wannan alqur'ani magana ta Ubangiji wanda ba a sabkarwa wani muko baya ita ba saboda ba wani qur'ani ba wani al-littahi wanda ya kai wannan alqur'anin fadala in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma manzo Allah kuma ubangiji ya sake diba a cikin zakata tun daga na farkon duniya har zuwa na karshe yaga babu wani zakata wanda suka tace a zaba su kasance su ne wazirai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba waɗannan sahabban ba da Allah ya san zakatan mu sun kai irin zakatan su da bai yi mu ba a wannan zamanin ba da yayi mu a wancan zamanin ka sani ko wancan zamanin yayi wannan zamanin fadala so dubin so miliyo so a maka ta yaro yace miliyan wannan mana na gashin turkiya wannan zabe ne wanda ubangiji yayi to a cikin zaben ma aka zabi wa'annan aka zabi Abubakar aka zabi Umar aka zabi Abu Usman aka zabi Ali ibn Abi Talib aka zabi wani wannan asharatul mubashirin bil janna a cikin sun ma aka tankade wani aka zabe shi da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aka zabe shi da rubuta wahayin manzon wahayin da aka sabkaro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aka zabe shi ya kasance ma'abucin sirrin gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ma'abucin sirrin waje na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aka zabe shi ya kasance khadimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aka zabe shi ya kasance aboki ne intim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aka zabe shi ya kasance dan uwa na manzon Allah wani babba na manzon Allah sallallahu wani dan uwan manzon ma'aikiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka wannan zabe kuma muna fatan mu ma Allah sanya da kai zaben da yayi mana a cikin al'umman mu tumi da kullun idan ka leka zaka gani wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin wani yayi wani haka ubangiji ya tsara wannan rayuwa kuma a haka za a zarce har zuwa lokacin da za a nade wannan duniya yace ba dan komai ba yattakhidu ba'dahum ba'dan sukriya wani ya kasance ba ya iya samun abin da zai yi dawainiyar rayuwar shi ba tilas sai ya zo ya durkusa gaban wani ya me ladabi biyayya ko ya me aikin da zai iya biyan shi haka ubangiji ya kaddara wani da wani ya kasance ya dauki wani abokin adawa wani ya dauki wani gashi din dai yanayin yanda ubangiji ya tsara mana wannan rayuwa shi ne yake bayyana mana wannan shi ne sharaf gata da daraja wanda wannan sahabi ya samu shine yake rubuta wahayin da ake yi daga sama zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastabi'i li hadhihi almuhimmati aljalila manzo Allah tira da mun ta Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana kirawo shi dan ya mai wannan muhimma wanda take babba shine rubuta wahayi daga sama qala zaid yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahy manzo Allah da mun ce Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan aka sabkar mai da wahayi ba'asa ilayya sai ya tura a kirawo ni fa katabtuhu sai in rubuta ne wannan abin da aka sabkar mai daga wahayi kaga wannan yana ɗaya daga cikin na horko wanda suke jin abin da aka sabkar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke hadace shi kaga ita ma wannan daraja ce wa rawal bukhari wa an al-barra imam al-bukhari ya hutar da hadisi daga al-barra bin azib radiyallahu anhu qala yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama maza Allah tira da mun ci Allah shi tabbata a gare shi ya ce mini ud'u li zaidan ya kai barra ka kai ka kirawo mini zaidu wa qul lahu ka ce mi yaji'a bil katafi wal awdawa yake cewa yazo mini da ka fada da karfata tunda a lokacin nan karfata ce idan aka yayi nama aka bar ta ta bushe ai ana iya rubutu a kanta kan kashi saboda musu da abinda fatin mafi yawa fatin daga shamu ake kawo su abin ne wanda yake mai tsada ba kowa yake mallaka ba baranta na iya rubutu a kanta ya saya ya rubutu a kanta imma sun kasance a wancan lokacin suna rubuta alqur'ani akan allo kashi wanda yake na karfata shi ne a matsayin allo ko kuma akan dutse ko kuma akan fata ko kuma akan jaridatul nahal sai a hada wannan me yake da suna falle na dabino wannan kaba akan da ake rubutu akan wanda abubuwan guda hudu akan shi suke rubuta alqur'ani idan aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi to shi ne manzo Allah yace ka ce ma zaidu ya zo mini da alkatab shine wannan kashi na karfata yace kuma baya da haka waddawa da tawada faqala sai yake cewa faqala zaidu yake cewa lokacin da nazo faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce mini uktub ya kai zaidu ka rubuta la yastawi alqa'iduna minal mu'minina wal muhajirina fi sabilillahi yace tabbas wa'inda suke mazamna gida daga cikin mummunai ba za su taba zamantawa daidai ba ga wa'inda suke mujahidai wanda suka bar gida suka huta fagen daga don su daukar kalmar la ilaha illallah don tafarkin wannan addinin yace ba za su taba zuwa daidai ba amma dai su waye mummune wa'inda suke da larura wai ba wai kurum badan danci ba zauna ba ko don tsoron yaki ko don wani abu makamancin haka suka zauna suka ƙi wuta ba idan kai hakan to tabbas idan ka so sai ka nemi uzuri a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin shine tawakkala da Malik da yazo ya nemi uzuri ya wadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya da wa'ansu daga cikin sahabbai guda biyu aka musu ultimatum kwana 30 kan wanda ya musu magana sune a cikin da mutane guda biyu ba uku ba hashi na uku shine ubangiji yake bayyana wa a cikin suratul tauba wa ala salasati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim raufur rahim kaga mutanen nan guda uku wanda duniya ta musu kunci kowa da kowa ya kaurace musu ana ma zabna an kai wani lokaci manzo Allah ya aika yace hatta da matai kunna su kuma su bar musu gida su zamna su kadai suka zamna su uku kowanne su kadai in waye duk ya abukantakar da take tsankanin ku duk ya amintakar da take tsankanin ku dalilin umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na kada wanda ya musu magana in suka zo suka yi musu magana kowa sai ya kauda kanshi a barka a cikin gari a ce kai ba mai maka magana wani kunci ya kai kunci manzon Allah kana rayuwa da shi a ce baya maka magana kuma yayi umarni kan wanda yayi maka magana yace sassai da duniya ta yi musu kunci suka rigaye suka tabbatar la malja'a minallahi illa ilayhi ba wata mafaka ba wani wuri inda za a nemi tsira in ba gun Allah ba ba wani wanda sai kawo agaji in ba Allah ba a lokacin nan sun mataba alaihi ubangiji sai ya karbi tuban su saboda abinda suka aiwatar ba su kyauta ba shine an yi kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi kira yace a huto yaki to ba wani wanda sai ya zauna a cikin gida in firu khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwa fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum in dai aka yi kira to wajibi ne ka amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kurum ana zabane suna cewa shi misalin Malik ga Ka'b bin Malik yana cewa ya huta lokacin nan ana cikin yanayin gumi ga yanayin wannan kaka garka ta yabanya ta huto garka ta yi lambu mutum yana ya sayin hutaccen ranar nan bar gobe na huta yana cewa zai huta yana jin dadin wannan garkar tashi yana jin dadin iyali yayi zaman shi har sai da yaji labara an ce ga manzo Allah ya jingo zai dawo to wata tahiyya zai yana cewa ya tahiyya ta yin har aka jingo yace wallahi tallahi na sani ni innan yanda Allah ya bada baki yanda na iya tsare-tsare in na tsara batun ya tsaro yace ko manzo Allah na zo na tsara wallahi ya tsaro yace sai dai ina da yakinin da kai mai saman bakwai in na zo na hudu ba daidai ba yana iya sabkar da wahayi ya karyatar da ni yace dalilin jin tsoron ubangiji nazo na hudu wa manzo Allah gaskiya wallahi zamanai ina cewa na tahi har sai mun ji labarin an ce kun jingo yace to ka tahi har sai mun ji abin da ubangiji ya sankar akan ka to shine aka mai wannan talala kowa yake mai magana daga karshe manzo Allah yace iyallan ma su ta tsare su bar su kadai a gida su kadai a cikin gari ba mai musu magana shine daga baya ubangiji ya karbi tuban su an sani ba da gangan suka yi ba su kuma munafukai kowanne yana zauwa zai ringa rantsuwa akan abinda ba haka ba ya ringa hadin ƙarya da ƙarya akan abinda bai tsara zance saboda ubangiji ya san al'amarin su da amma kuma manzo Allah ya san su ya san abinda suke wadi dukkan su ƙarya ce su kuma wa'annan guda uku babu munafunci a tare da su kurum dalili ne ko san rayuwa ne ya kai su suka aiwatar da haka amma dai da karshe Allah ya karbi tuban su dukkan su kin yake cewa in zance ne wallahi ba wanda kai mai iya zance yace na san yanda muke tsara zance yanda duk wanda na ma zance ya riga yi na kare da shi shine yake bayyana mana yake cewa wa'annan wanda suka zamuna a gida a bisa kan larura ba za su taba kasancewa ba dai ga wa'anda suke masu jihadi wanda suka huta suka huta din su kawai kalmar la ilaha illallah wanda babu larura a tare da su shine ubangiji yake faddala Allahul mujahidina 'ala al-qa'ilina ajran azima wa faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'ilina daraja Allah ya riga ya fifita wa'anda suka huta yaki ya fifita su akan wa'anda suka zamuna akan gida da dukiyarsu da kawunan su ya fifita su da daraja yace wa faddala Allahul mujahidina 'ala al-qa'ilina ajran azima haka ubangiji ya fifita su bangaren lada wa'anda suka huta za a ba su lada wanda yake mai girma su kuma wa'annan ubangiji kuma shi kadai ya san abin da zai ba su dalilin uzuri wanda ya rike su sai dai kuma akwai matsala wanda a wannan halin da zai kasance kana huta yaki kuma wata larura ta zo ta hana ka fita to tabbas abinda wancan wanda ya hutar ya sanya duke shi ya sanya gangar jikin shi wahalar da ya sha kai ma kana zaune a gida ubangiji zai baka kamar yadda karshen suratul tauba ubangiji yake bayyana mana a ga wanda suka huta yace wala yaqauna wadiyan illa kutiba lahum yajziyuhum Allahu ahsana ma kanu ya ba wani tsauni ko wani kwaroro ko kuma wani alwaji ne ake kiran shi kwari wanda za su shiga ya ce face ubangiji ya sakanta musu da abin da su ma wa'annan aka sakanta musu da shi wa'anda suke zaune a gida da nilin wani uzuri shine yake cewa khalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ibn ummi maktumin yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai gurbin ibn ummi maktumin shine abdullahi ibn maktumin ibn ummi maktumin ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na asba ni kiran farko yake cewa kana a'ma ya kasance makahu ni faqala yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ana da rihun yake cewa ya ma'aikin Allah ni fa makahu ne to ya za a yi ni da huta yake da shine ubangiji sai ya saukar da wannan kayan la yastawil qa'imun minal mu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna kagan ku ko innan da kuke da illa ta rayuwa wanda wani uzuri ne ko wata larura ce ta hada ku ta yaki to ba za ku zo dai ba ga wanda ya sa duke shi ya sanya duke shi ya sai takobi ya sai abin hawa ya ba da gangan cikin shi akan dawo kalmar la ilaha illallah ba za ku taba zuwa dai ba wannan shine abdullahi ibn umm maktum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na makawo yake cewa manzo Allah yace shi fa yana samun tangarda da cikas wurin zawwa masallaci saboda bashi da idanuwa khasatan irin lokacin damana ko kuma lokacin sallah wanda take ta isha ko kuma sallah ta asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yaye makka tahi yace har ya tashi ya juya baya manzo Allah ya tabbace shi yace kana jin kiran sallah yana isar maka yace kwarai ku manzo Allah ina jin kiran sallah yace to ka zo masallaci ba yaye maka kaga wannan larura in ta sa ba a yayi wa makawu ba rashin tahiyya masallaci ina kai mai ido mai kafa ka zamna kashin take kake tahiyya masallaci ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa wallahi na kusa in dau niyya in sanya a tada iqama yace in liman in jagoranci wani ya limanci al'umma yace ni kuma in jawo ansu mutane da bakin wuta a hannayenmu mu ringa bi gida duk namijin da bai fito sallah ba mu kona mai gidan shi mu yi gaba yace na kusa in dau wannan niyya sai dai manzo Allah bai yi ba wannan me yake nuna maka muhimmancin huta sallah a jiki ba a yayi wa kowa ba in dai namiji ne to wajibin ka ne ka fito saboda wannan sallar da zaka yi a jami'i ta yi fadala akan wata sallah da zaka yi kai daya da daraja 70 da daraja 27 kuma ka leka ka gani daga gidanka in je zaka yi arwalla irin arwalla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsarki kai arwalla ka huto daga gidanka ba inda kake hanga a cikin zuciyarka illa masallaci ba wani bane ba zaka zo ka tarda ba ko kai wani uzuri ko kuma a bari in biyo wurin wani in na gama uzuri na kamun lokacin sallah in shiga sallah a ka huto daga gida ne direct ba abinda kake nuhata illa masallaci manzo Allah yace ba wani taki da zaka yi face an daga maka daraja ba wani taki da zaka yi face an kankare yi maka darajarka ka taka yace a dage maka a kankare maka zulubbanka yace kuma a daga maka darajarka yace kuma ka zo masallaci yace kai sallah za a rubuta ka kai san kai raka'a ka guda biyu tahiyatul masjid yace ka zamna kana jiran sallah yace to fa anta fi salati kamar kana cikin sallah ne ana rubuta maka ladan mai sallah kaga wannan gata ya kai wannan Allah ya tarta mu yawa kuma wannan yace qultu mallai yake cewa wa taqaddama alhadith an jam'ihi lilqur'ani fi tarjamati Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yace bayani akan hada alqur'ani wanda Zaid bin Sabit yayi a lokacin rayuwa ta Abu Bakr radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi yace lokacin da muka yi bayani akan shakhsiyya ta Abu Bakr radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi mallai ya kawo mana bayani insha Allah sai mu zawa sai mu tashi akan bayani kan hada alqur'ani wanda Zaid bin Sabit yayi lokacin Abu Bakr radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi haka mu ƙara bayani akan hada alqur'ani na biyu lokacin Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alheri Allah ya biya mana abinda kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bar addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki ya abinda rai ta kudirce na alheri muna tawassuli ga wannan zama da muka yi ubangiji ya tabbatar mana da shi da abinda kuma yake sharri ubangiji ya nisantar da mu da shi da abinda rai ta harara na alkhairi Allah ya gatar da ita da shi iyaye da amanna arziki da suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya jikansu ya wasa musu cikin kabarinsu ya sanya aljanna ita ce makomansu ya sake datar da mu da su a gidan aljanna wadda take alkafansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.